sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke yi daga gida sanadiyar annobar coronavirus amma kamar yadda muka saba ga shirin abar ya huce da muke kawo muku a kowace ranar asabar da fatan za a yi sauraro lafiya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Arzikin banu Adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar kuma kane kurama a fashi shi ya saukar ayayye duniya a hushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi ganjabin fatattu katahu da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanki kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa da kai ne bai gamu da baki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa lauki sarrafa ka bai kowa na ka nema aiki kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsanar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatan kwacin irinka dukkan fadin da ba kai ba to kira shauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ina guyayi rakiyaran da za ka sauka kai ne ina guyayi zagi lokacin ta baka dan kai ina guyayi jifa dan kashi mayaka kai ne ina muke gadi duk wajen da za ka kai ne ina guyayi rake ba shi yankinka kai ne da yanzu kwallon kwallon da bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukkan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne mai zuwa da zuga
Ubangirma kai nake wa dege
To jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana barka da
malama Grace da fata an waye gari lafiya
an sha ku kwallan
ina ai ba sha mu ba amma dai in hada miki
an lallasa ku
amma dai in hada miki kan
ba kun je wuce ka shuka ni wai kace
hankali ya tashi
aka ce mu zo mu recording karfe kaza kace to nace in ka gama ka kira ni shuru shuru
da ni kira ta hankali ya tashi
hankali wai wani wai an yi kwalla an sha ku abaka
au hankali
shike da kawai sai kace ka kwalla
au hankali ya tashi to amma ai wai abin gana wai wai hujja ba hujja ba aka ce ko isan baka isa bane kuma menene wai wai kai suna ta husana akai kana nan wai kada baki cici kada abin nan kin san Allah ya jarabi mutanen mu da lalura kwallan nan sai dai a hankali kawai
ai makon da yake ka so ka sa ni cikin cikin fanna mai wuya ka so ka bada takardar sai da kammala karatun sakwatan shi na sakwatan shi
ai ina so in fada ma sabbe ne kuka she ka cewa wallahi farawa ta ai farawa ta
kana kuka shi kai ce to mu daka zamu baki takarda ki koma sakwatar duk nace a wannan ya kake shi
ai kuka shi kai sani
abin nan ko primary ma ban kammala ba balle a ce
ai sani ai sakwato ai kon rada sakwato shi sakwato ta rada shi don koshi ya taho in hada miki mun kai bakwai guda muna magana da shi in Allah ya da sai na cusa sai ke jiwar an kai
sai ka tafi kai kwana da aka sha ku kwalle sai ka tafi kai kwana
to kaga an kai yake ko jiki ya mutu tunda dai jaraba ta riga ta mamaye matasan kasashen nan namu ba mu tsira ba
lafiya duniya duk ana neman bubude komawa da harkokin yau da kullum sakamakon eh dama da ake ganin haske da ake gani a yaki da cutar corona virus nan me ka lura da shi a wannan makon
au to abinda kan gaskiya ne lura da shi mallama Grace an wato abina an ka gani kaman abu biyu na sun ka taho sun ka da baibaye jama'a ai ko budewar da an kai in ke lura ba wai cutar ta yi sauki ba illa dai an ga cewa to in an ka ce ko baya ga cutar gare ta ki sauka tunda dai har yanzu masana cewa su kai karuwa ta kai ko baya ga cutar gata ki sauka sa'annan an kace an garkame komi mutane sun ƙara shiga cikin matsaloli to ina ganin sunan sa an kace to daga ba haka nan gara a dauki a ce a dauki matakai sai a dan bude wasu abubuwa ta yadda kada damuwa ta yi mutane yawa
ka na kan abin ya sa a durkushe ba
madalla kada a yi haduwa guzuma dakwance
to amma har yanzu mutanen mu akwai waɗanda har yau ba sai da cewa akwai wannan cuta ba
to ai shi an matsala ai wasu ma ko shine sa in a tsoron da dama hukumomi kai na bude abubuwan a ce a sa ka'idodin shine saboda mutanen ba su bin ka'idodin saboda ba su koya da ita ba wasu so in ma sun dauki matakan tilasta musu na an kai to kage in an kace to an dan jaye wasu sakwatanci ne kai yau ki hankuri in an kace an jaye wasu
ni dai ba zan kwaikwaya ba kafin kuka sai kai ce
to malama Grace bari ka in ce fa ke ji tsoro kenan
to ka san wani tsoron ma yana da rana komi da ranar shi
ran leka
ka inda ka kuma yau na san yinna da rana tsaka ka saki rashi ka kama ganye
a to ai ba take rehe na ba ai
ka inda ake cewa wurin a koma inda ake cewa dawo
ai abinda ma abbe sani ba ai yanzu haka muna nan muna so mu an so miki takarda don mu tabbatar da sakwatancin nan naki mu aika bukata zuwa ga malla a to wani na da aka ce ma a tahiru marmarin Nuhawa can Sakkwato zauren magaji shike to ko magaji ya san da zama ne to shine sai yanzu mun aika don haka za a kawo miki takarda don haka kai mallan kuka ke kar Allah sai dai kai hankuri amma wallahi gaskiya ko kai ka zura Sakkwato na wallahi sai Sakkwato ta ratsa ka shi sabilillahi
to da sai da
saboda haka kai shiga laihin ki shiga laihi na da Sakkwatawa amma kai shi azami ki laihi saboda haka kake ji tsoro
auna
miki lauya gaskiya na miki lauya na hoye miki lauya gaskiya
Come on.
wato bari mu fara da waɗannan gaishe-gaishen rashi da aka yi. Za mu fara da gaida wani ɗan uwanmu da yake nan jihar Maryland, Isa Buwel, da dangin shi baki ɗaya domin rasuwar yayarsu Cordelia Ladi Buwel. Ka san su Buwel sun yi aikin NTA da yawa.
Gaskiya ne.
Ka tuna Mari Buwel, Halima Buwel, tana nan a headquarter. Yawwa, to babba yayarsu ta rasu da ake kira Cordelia Ladi Buwel ta rasu ranar Alhamis, aka kuma yi jana'iza ta jiya Juma'a ga a Jos babban jihar Plateau. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Talatu Levi Barka Hassan domin rasuwar aminin su Sam Iliya Makama, wanda ana ta yaba rayuwar shi da ana bayyana cewa mutumin kirki ne kwarai.
Allah sarki.
Sai kuma gaida dangin Charom Jang, ita ma wanda ta rasu a cikin wannan makon a jihar Plateau. Gaisuwa ta'aziyya kuma ga Justina Yunana domin rasuwar mahaifinsu Elder Ayuba T. Audu, wanda ya rasu yana da shekaru 77 a duniya. Har yanzu muna miƙa gaisuwa ta'aziyya ga Absalom Nimrod domin rasuwar kakarsu, ita kan tafi duniya na sanyin na.
To lalle
kakarsu da ake kira Latakalma, mutanen jihar Gombini, ina jin mutanen kabilar Tangale, ta shafa sama da shekara 100 a duniya. An sha ruwa.
An sha ruwa.
To Allah ya ji kamar mata ya kuma kyautata namu ƙarshen.
To Allah ya ba mu hankuri. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya ita ma yanzu haka zuwa ga wato iyalan gidan Alhaji Ibrahim Mai Saje sanyin na da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto, da kuma musamman hakimin shi ya makira Abubakar Mai Saje da Nasiru Mai Saje da Arzika Mai Saje da dai dukkan dangi na wannan iyalan, bisa ga rasuwar dan uwansu wato wani matashi ne a Bashar Mai Saje, wato yaro ne matashi ya kammala karatu, amma dai Allah bai kaddari na'am a ci albarkacin karatun ba, sai Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota a nan garin Sanyin, da muna fata Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya sa ya huta kuma ya ba iyalai da ƴan uwa hankulin jure wannan rashin.
Amin, summa amin. Kamar yadda muke faɗa kullun, ana rasuwa, ana bukukuwa, to sai kuma gaishe-gaishen fata alheri ga masu biki. To gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga Illa Jikanta Gimba, ma'aikacin talabijin Niger 24 ko kuma Hausance Niger 24.
Ko 24 ba.
Muna taya shi ne murna auren Esa Sarina Illa Abdu, da ake ɗaurawa aure da angonta Sabo Garba Iliyasu a yau ɗin nan Asabar a unguwar Kwara Tagi da ke birnin Yamai. Allah ya sa mun faɗi wannan Kwara Tagi.
Wallahi kan amin sun ma amin, don ke san sunayen ƙasa sun sai an
gani. Ko Kwara ne, ko Kwara ne, ko kuma Kwara ne.
To yanzu dai Allah masani. Inde sun jiya.
Inde kun ji abin da ya kama da wannan wurin, to nan ne ku za a yi wannan a wannan unguwar. A wannan unguwar. In suka yi abin da sunan da ya kama da unguwar nan, to nan unguwar ne za a yi auren nan.
To ba da lato Allah ke gwada mana.
Har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga iyalan Malam Nuhu Barde da Malam Adamu Bete Bundo Jos domin auren ‘ya’yansu Ruben Adamu Bete da kuma ‘yarsu Bilkisu Nuhu Barde, wanda su ma za a yi yau ɗin nan ne da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa Gospel Church da ke Yalwa Kagada Mabauchi.
To madalla Malama Grace, sai kuma wato fatan alkhairi zuwa ga Honorable Abubakar Lado Suleja, wanda shi kuma aka ɗaura auren ɗiyarsa Malama Adama Lado Suleja da kuma angunta Abdullahi Hussaini Mai Zabi, wanda shi kan a jiya Juma'a ne aka ɗaura shi, wato bayan sallar Juma'a da aka ɗaura shi a gidan Malam Abdullahi Dikko a unguwar Dawaki Suleja jihar Niger. Muna fatan Allah ya bada zaman lahiya, ya bada zuri'a ɗan ya ba.
Mutuka raba.
Mutuka raba ta kalmin kwana.
Alheri ga Pastor Francis Phillips, shi kuma za a naɗa shi ne babban pastor a majami'ar Ekuwa Gospel Church a Kabon gobe, Lahadi kenan da karfe 1 da rabi na yamma idan Allah Ubangiji ya kai mu a Kabon Jos jihar Plateau to Allah ya sa an ya dace Allah kuma ba da ikon yin hidindimin Ubangiji
ah gaskiya ne ah gaskiya kuma Allah shi musu jagora kuma Allah ya ba su ikon mai da hankali ga gyaran tarbiyya don ke san shi ya kamata a ce shugabannin addini yanzu sun yi eh gaskiya
to na san yana yau a ga fannin gashe-gashen nan zabe wani abu na daban
yau gaskiya eh tsarin gashe-gashen mu a yau wato zamu yi sabon fasali ne yau abin da aka cewa wai in ana dauke wata rana sai a dauke mai daukewa
ai shine
yau zamu gaida mai gaisawa
yau wato kaga kullun kamar yadda muke cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa kaga muna samun sakonni waɗanda ba ma iya samun karantawa sabili da yawan su to yau abin da zamu yi shine a maimakon waɗanda suke aikowa gaida su mu ma zamu gaida waɗannan ne da suke aiko mana sakonni na ra'ayoyi
Allah hakikanin gaskiya
ne wannan gaisuwa fata alheri ga mai sauraron mu na yau da kullum Malam Usaini Dangote daga Karasuwa jihar Yobe sai kuma Haruna Muhammad dake Katsina da Baffa Haruna Bajuga da Yahaya Baba Alhaji sai gaisuwa fata alheri ga mai sauraron mu na yau da kullum Alhaji Mele Umara Yusufari jihar Yobe Nigeria muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Aminu Kano Maida dan mutan Maida Aminu Kano Garku da kuma Abubakar Ibrahim Kawu Girgir sai gaisuwa fata alheri ga Amadu Abacha da Baffa Haruna da kuma Alhaji Gazagaza daga kasar Saudiya shi kuma yake rubutowa
to madallan malama Grace gaba kuma sai sakon gaisuwan fata alheri ta filin abar ya huce zuwa ga Haruna Abdul Mumini wato na mai gado doguwa sai Isa Lawan Girgir sai Aminu Puyol baban Yusura Maradi sai kuma Kabiru Janya sai kuma wato Bilyaminu Gambo sai kuma Yusuf Gorolo tare kuma da Sani Yalwa da Aliyu Usman sai kuma Fatima Musa Wada Barkin Ladi sai kuma Hafizu Balarabe Gusau kazalika akwai Aliko Auta sai Ahmadu Abacha akwai kuma Haruna Muhammad da kuma Dauda Garba bin Affan Potescon da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali
to madalla sai kuma wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Baba Gana Alhaji Nutiya Wacakal gaisuwa fata alheri zuwa ga Umar baban yaya sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga Sani Yalwa sai kuma Sani Muhammad unguwar Karofin Madaki a garin Bauchi muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Aliko Auta kafinta yaruwan gindin akwati barikin ladi
to madalla a gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Usaina Alhaji Umar Forega Gashuwa sai kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba sai kuma Abdullahi Aliyu Laki Puntua a gaba kuma sai Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi kazalika sai Saidu Abdullahi Damaturu akwai sai kuma Aminu Abdu Idi tare da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir da fatan suna cikin koshin lafiya
to amin suma amin sai kuma muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Hamisu Henry Pataskum da Musa Atahiru Ahmed gaisuwar fata alheri zuwa ga John Mayaki muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Baffa Haruna da Alhaji Mele Umara da Malam Haruna Abdul Mumini sai kuma Ado Sati da kuma Hamidu Kalalabuwa babarbare sarkin Fulani na kasar Difa
to madalla to a gaba kuma sai gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga Musa Hadarin Asuba da Magaram a jamhuriyar Niger sai kuma wato Umaru baban yaya sai kuma Ahmad manaja daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki sai kuma Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi sai kuma Yusuf G Audu Kolere Mubi ta jihar Adamawa da Alhaji Bako Umar da kuma Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barkallahi da a jihar Plateau Nigeria da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya.
To madalla sai bari kuma mu rufe wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga Makiyu M Alifas da Kasim Kamal Matawali Yadai sai kuma Hamid Muhammad Inuwa Jahun sai Dini Umar Bichi. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Zaradin Umar Bichi da Salisu Adamu. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Muhammad Usman da Raflus Babon Fati. Daga ƙarshe muna mika gaisuwa Abali ya huce zuwa ga Ibrahim da Gogo Lawan da fatar an tashi lafiya. Na san yana kamar da muka ce komai kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba, sabili da haka tilas mu dasa aya nan sai ko mako mu zo mu dora akan waɗannan gaishe-gaishe.
Ba shakka haka ne Malam Magris.
Waɗansu yake sauraron
gaskiya kam
tunda haifu waɗansu yake sauraron sashen Hausa
gaskiya kam wallahi
yau sau aka ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi
ko saboda haka
malam Yusu kawo mana babban kamu
don haka
mun bakuwa wannan zauren
don haka bari mu jiya kuma mu ji ga wata faɗa ma
ai kuwa
sunana da Harfuɗe Sa'idu Yakubu Dima Danje mai shofar Anya mai Niger. Ni mai sauraron Radio America ne yanzu da kuma mu shekara 40 Grace Alheri ina sauraron ku amma har yau Allah bai sa na hadu da ku ko na hadu da wani mutumin ku dai ina da maganganu da yawa da nake so in aika muku. Na farko dai ina gaida ki ina gaida na Sokoto na ji abin da yake ma Gobira da Hillani har da haka nan kuma ina gaida duk da abuka aikin ku ina gaida kuma yana abin da ke sawa ina son hoton ku na kalanda ki aiko mini ga sulumin muri bar ma zai zo hannu na insha Allah ina watan kuna lafiya yadda muke lafiya ina jin dadin shirin nan da kuke na abar ya huce wallahi ni yanzu in kun ka fara wannan abin wani bi dan masallaci da gudu nake rubuwa dan yanzu bai ya hurce ni yanzu dai in saurari wannan shirin da kuke na abariyu eh ina so ne kamar da rayuwa zan baki labarin wani ba'ari shi ba kauye ne ba aran sai ya shigo mota ya taho ya mai da yazo ne mai karin abin gana ka shiga mota ka bar kayan ka cikin mota sai ya barka ne sai da yazo ya sai bin cika a kaina buru wani kuma shi na cikin mota sai ya komo da yazo ta shafe iske mun muna zazzamne sai ta kai a rushe ku mun ka ce yawa sace na shigo wata mota na baro kaya na ciki mun ka ce wata irin mota ina lambar mota sai ce a ni ban san lamba ba amma dai mota farata kuma akwai wurin azaka yan sama kuma dare ba shine artaguwa sai mun ka bushe mun kai da ya sai ce ku an ce an tasha ba ku da hankali ranmu mutane gare ku yayin nan labari na kenan
wato bare kenan mutanen dogon dutse ne
mutanen dogon dutse ne shigo mota ya zo ya mai sayan mance dan kumshi ne cikin mota sai da ya tafi kai gida sai dan na gudu dan kwali nan sai ku ya zo ce a gonsho na shigo mota na faro kaya na cikin mota mun ka ce wata irin mota ce eh mota farata kuma akwai wurin aza kaya sama kuma dare ba shine hartaguwa to ka to ga nan na tuke mota ba hartaguwa sai
Ma ga ni ka sai na san ke yanzu ya zo aka ce da arawa yanzu ya kira ya rama musu, to lallai kan dan dai ni kan da yake san ni dai sai dai in kara ma wuta haihuwa, wai zan kira ya rama musu, to lallai ni wato an so sanin ma inda yake nufin wadannan, ya fara ne da cewa kamar ya fara ne da cewa wai
wai wannan ba fulla ba fulla ta wai ba fulla ta ba 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 ta
dan mu san ainihin waye tafi mai da kai a cikin.
To ai malama Grace mantuwa gare yake. Ai arawa ba mutane na ba.
Ha? Ai arawa ce me mota.
Ai arawa ba mutane na ba. Amma dai ina ba da ahuwa ga Honorable Hassan ɗan tawayen kan jiwa. Amma dai arawa ba mutane na ba.
Ka ji ba na sanyi ne yace wai ana cewa amin.
Au.
Sai kawai yayi sai gida.
A to ai dole na.
Sai zaure na bare wuce Allah ya sa dai. Allah ya sa dai yana natsuwa na baya tunanin labarin da zaka bayar.
A to ai shi na to Allah na tuba ke in ma banda Allah na tuba ma duniya ta dan koma daidai yanzu hakkina ganin wai arawa wai haddasa wai tuha yan sanda haddasu cikin yan sanda wai arawa Allah na tuba.
Wai Allah ya da ka ci musu bashi tunda kai ka kawo aka ja arawa sai ka kawo wanda zai labar.
Ni kan yayi min daidai tunda ai ke san kokodi da ya aka yi. In ka isko mutane in ka isko mutum biyar. In ka isko abin gabe in dai ba akwai ba arewa to abin da zaka ce ko ci akan mutum nau na awurin nan to baka hucce mutum biyar nan sai dai ka ce mutum uku da ba arewa.
Allah ya dace da wanda su ba zai raba ba su ne da Allah.
Ai.
Su ba shi. Mun da godiya mun ji dadi da ka samu ka shigo wannan zauren yau. To a madadin
Murtala Faruk Sanyin na.
Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da alheri.
Ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai atishawar da yi fitar ta babu jari da mai mura da mai.
An sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi. Inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da